نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجاءت تبت الله سبحانه وتعالى بساك حدام karatun mu na mako mako na littafin babban malami wanda ake cewa sifatu salati nabi sallallahu alaihi wasallam na Muhammad Nasiruddin Al-Albani Ad-Dimashqi, wanda ya sanya ma suna littafin sifatu salati nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbiri ila at-taslimi ka'annaka tara. Na inda muka tsaya a satin da ya gabata a ƙarshen muqaddima, wanda shi malam ya malin tahin nan, me yake cewa muqaddima kenan, gabatarwa da yi a harkan shi wannan littafi. Yau insha Allah ta'ala za mu tashi akan abin da ya sa malam ya rubuta littafin nan. Insha Allah kuma za mu dauki ko da babi na hware ne a shi wannan littafi. Malaki cewa kenan a safa ta 36 a wani wuri ko 35 haka zai kasance. Inda dai aka ce sababu ta'alifil kitab. Sababu ta'alifil kitab. Na. An gojon ku. Safa ta nauce yawwa 36 shi ma irin wannan 36 idan ke da larabci na karuta nan yake cewa sababu ta'alifil kitab, dalilin da yasa muka rubuta wannan littafi, yace walamma kuntu lam aqifu, yace walamma kuntu lam aqifu ala kitabin jami'in fi hadha almawdu. Yake cewa duba da cewa ban taba gamuwa da wani littafi ba jami'in fi hadha almawdu, wanda ya gama abubuwan da suka shahi wannan mawdu'i, ya gama komi da komi ya tattara ya rubuta a ciki. Fa qad ra'aytu min alwajib alayya an ad'a li ikhwani almuslimina mimman hammuhum aliqtida' fi ibadatihim bi hadi nabiyyihim sallallahu alayhi wa sallam. Sai nake ganin wajibi ne a kaina rubuta littafi ga ƴan uwa musulmi, mimman hammuhum, wayanda suka kasance hammunsu, abin damuwarsu, abin da suka damu da shi a abin da ya shahi ibadarsu shi ne bin hanya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kenan dukkan wayanda abin da ya dame su shi ne su bi hanyar manzo sallallahu alaihi wasallam akan dukkan ibada da za su yi, to saboda su ne na rubuta wannan littafi. Kenan malamin yana magana ne akan dukkan wanda duk ibada da zai yi sai ya tambaya ya annabi ya tukwana ya yi. Kenan saboda shi aka rubuta wannan littafi ya sanya manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah tun daga kabbara harama har zuwa salamci. Mun karanta a baya, manzo Allah ya ce dukkan wanda ya yi sallah yanda yake yi to shine wanda Allah ma alƙawarin gidan aljanna dukkan wanda ya salla ba yanda manzon Allah yake yi ba to shi wannan sai an jebe tukwana an gani to shi sa malam anan ya gama mana wannan littafi babu ruwan shi da cewa wannan kaza ne wannan farilla ne wannan sunna ne wannan kaza ne a'a kawai ya annabi salla kai irin daga huta kakka damu da kakka shagaltu da cewa wannan a mazhaba kaza an ce ayi kaza a mazhaba a'a kawai zamu dakata ne a inda annabi tsaya insha Allah ta'ala yake cewa kitaban mustaw'iban ma amkana li jami'i ma yata'allaq bi sifati salati annabi sallallahu alaihi wa sallam min at-takbir ila at-taslim yace shi yasa na gani yana da kyau wajibi ne a kaina rubuta ma ɗan uwa musulmi wanda suka damu da shiryawa ta manzo sallallahu alaihi wa sallam akan ibadunsu in wallafa musu littafi wanda ya gama dukkan abin da ya shafi sallah tun daga kabbara harama shine dai farkon sallah ko tun daga kabbara harama har zuwa assalamu alaikum kenan salafcewa kamar ga kai ga sallan nan kana kallo annabi nayi yace bi haythu yusahilu ala man waqafa alayhi saboda ya kasance mun kawo sauki ya kasance yana da sauki ga dukkan wanda yazo wajen dukkan wanda ya nema ya sanya salla ya manzo sallallahu alaihi wasallam yi salla kenan zai zama abu ne mai sauki gare shi daga yazo ya karanta wannan littafi ya samu wannan min al-muhibbin lin-nabi sallallahu alaihi wasallam hubban sadiqan al-qiyam bi tahqiqi amrihi fil hadith al-mutaqaddim sallu kama ra'aytumuni usalli kenan mun wallafa wannan littafi ne domin ya kasance yayi sauki ga dukkan wanda suke son manzo sallallahu alaihi wasallam so na gaskiya al-qiyam bi tahqiqi amrihi fil hadith al-mutaqaddim wa inda suka damu akan su tashi su tabbatar da wannan magana ta manzo sallallahu alaihi wasallam da yayi a baya a cikin hadisin da muka ga da gaba ta kenan inda yake cewa sallu kama ra'aytumuni usalli kenan dukkan waɗanda suke son manzo sallallahu alaihi wasallam su ne za su ringa bibiya su san su karanta su sanya annabi yake za ta kwana su shi saboda annabi shi kare aka turo babu wanda aka turo in ba annabi bai koya ma addini idan ka koyi addinin ka hannun wanda ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba to shirme ne za ka karanta shirme za ka zuwa kalkarin za ka ringa zuwa kalkarin amma an ka koya wajen wanda aka turo ma hankalinka a kwance kana cikin nutsuwa za ka yi ibadarka ya ce wali haza fa'inni ya ce shamartu an sa'idil jiddi wata tabbatul ahadisul muta'allika bima ilaihi ya ce kasattu min mukhtalifi kutubil hadis yake cewa dalilin haka yake cewa shamirtu an sa'idil jiddi sai na kama jiki na zabura na yunkura na sa dukkan kokarin da ya kamata musa wata tabbatul ahadith muka bi dukkan hadisai al muta'alliqa bima ilayhi qasadtu min mukhtalif kutubul hadith yayi cewa dukkan hadith dukkan littattafai wanda na hadisi wanda aka rubuta wanda kuma a ciki akwai zantuttuka ko kuma akwai hadisai na ibada wanda suka zo a cikin wannan littattafan to mu ma su ne muka bibiya sai muka samu a ciki wanda yake wanda mu da shi ne muka himmantu kenan menene yake so yace anan zaka samu littafi an rubuta shi a cikin shi akwai hadisai na dukkan wasu abubuwa da manzo sallallahu alaihi wasallam abin da ya shafi ibada idan ka dauki irin sahih bukhari sahih muslim sahih tirmidhi sahih nasa'i zaka samu an yi babi daban-daban babi na sallah babi na azumi babi na zakka babi na kaza to shi idan ya bi wannan littattafan da yake shi niyyar shi ya rubuta mana ya annabi ya salla shine yake so yi a wannan littafi to kawai zuwa yake dauko a cikin littattafan wannan abin da ya shafi sallah kenan sai ya zo ya gangama su a cikin littattafai daban-daban littattafai ne sun yi 50 sun yi 100 ma za a ce littattafan da ya gama a cikin wannan littafi haka yake tsakurowa a ko'ina shi dai abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine zai kawo ya rubuta mana ga yanda annabi ya yi sallah ga yanda ya kaza ga yanda ya kaza yace fa kana min zalika hadha alkitab alladhi bayni yadayka wa qad ishtaratu ala nafsi alla yace urida fihi aw awrada fihi min alahadith an-nabawiyya illa ma thabata sanaduhu sai ke cewa wannan aiki mun yi shi ne a wannan littafin da yake hannunka wanda kake karantawa wannan haka muka yi wannan aikin muka bi diddigin manya-manya littattafai muka dauko hadisai wanda suke da alaka da sallah muka rubuta a cikin littafin sai yake cewa kuma na dora ma kaina sharadi Allah urida fihi innal ahadisi cewa ba zan sa hadisi ba a cikin wannan littafin illa ma tabbata sanadu sai hadisin da ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan nan mala ya ma kan sharadi akan cewa duk hadisin da ka gani a cikin nan to ka tabbata annabi ya faɗe shi tabbas hadisi ne in tabbace babu zancen a ne ko hadisin da ake shakka ma akan shi ana tsammanin ya inganta a hadisai ne tabbatattu daga manzo sallallahu alaihi wasallam su ne ma kan sharadi cewa su zai zuba a cikin wannan littafi yace ma hasba ma taqtadihi qawaidul hadith ash-sharif wa usuluhu yace daidai gurgudan yanda ka'idodi na tabbatar da hadisi suka zo da asalin shi kenan malumai sun dora wasu ka'idodi da sharuda akan yaya zamu amshi hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam kuma yaya idan mutum yace mana hadisi ya zama bintika idan mun gane cewa na banza ne muke amsa tunda bayan manzo sallallahu alaihi wasallam akwai wanda ya kira manzo sallallahu alaihi wasallam hadisi na ƙarya akwai wanda ya dubu shidda kawai ya zo ya zama ya rubuta ya watsa a duniya cewa annabi ya ce kaza kuma ba a yi ba kawai ƙarya da yawa an samu sun yi akwai wanda ya dubu uku akwai wanda ya dubu akwai wanda ya ɗari ruwa to shi ne malamai da suka zo lokacin da aka yi shekara ta ruwaya wata shekara ta ruwaya ƙarni na su Imam al-Bukhari su Muslim su Nisa'i su Tirmidhi su Abu Dawud wannan shine ake cewa ƙarni na ruwaya su ne suka ringa bi diddigin hadisai suke amsuwa suke rubutawa a littafi domin mu na baya mu amfana da shi mu misali ba wanda ya gama da manzo sallallahu alaihi wasallam sahabbai su ne suka zama tare da manzo sallallahu alaihi wasallam su suka gani yayi kaza yayi kaza yayi kaza kuma me yace su suka saurara da suka saurara su kuma da suka zo suka dauki almajirai su ma suka koya ma almajiran su almajiran wannan da su ma suka dauka suka koya ma almajiran su su ma haka nan suka koya ma almajiran su cewa wane ba mu wannan labari yace wane yace shi ma yace wane yace shi ma yace sahabi yace shi kuma sahabi yace manzo sallallahu alaihi wasallam to yanzu su malaman wannan na hadisi wanda suka rubuta wannan littattafan har abin ya zo gare su wanda zaka samu mutum hudu ne tsakanin shi da manzo sallallahu alaihi wasallam wanda zaka samu mutum biyar ne wanda zaka samu mutum shida ne tsakanin shi da manzo sallallahu alaihi wasallam cewa Muhammad ya gaya ne shi ko Muhammad Musa ya gaya ne shi ko Musa Isa ya gaya ne shi kuma Isa ya ce Abu Hurairah ya gaya ne shi kuma Abu Hurairah ya ce manzo sallallahu alaihi wasallam ya hoki kenan kaga tsakanin su mutum hudu ne wani uku wani shida haka nan ne to wannan sune ake cewa ai muke da suna karnin ruwaya ko amur ruwaya shekarar da aka yi ruwaya aka ringa rubuta hadisi sama sallallahu alaihi wasallam a cikin littattafai to yanzu su in suka tashi amsa hadisin idan ka ce musu manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza kai kuma yin su tambaye ka waye gaya ma wane gaya ma shi kuma wanan waye gaya mai wane gaya mai shi kuma wane waye gaya mai shi kuma wane gaya mai har zuwa sahabi har zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam to idan aka tashi yin bincike duka waɗannan mutanen sai an bincika su banda sahabin wannan me bincike da ake musu a san su wane ne ba a zo ba kawai a kama sunan mutum ba a san ba wane ne kawai a zo a rubuta a ce ai an rawaito daga manzo sallallahu alaihi wasallam a'a sai an san waye shi yaya rayu su waye almajiran shi ina ce makarantar shi shin mutumin kirki ne shi idan ya harda tana zubewa idan ya harda ce abu zubi yake ko kuma yana rikewa shin an taba kama shi so guda yayi mantuwa kan wani hadisi guda daya da ya rawaito idan aka same shi ya taba yin mantuwa akan hadisi guda to wannan za a ma hadisin shi kuruwa aji shi sai in ya samu shaida daga wani wuri wani babban mutum babban malami malamin hadisi ya rawaito hadisi irin wannan to a lokacin sai a ce dalilin wancan hadisin kai kuma wannan hadisin ya samu ya tsira dalilin wancan hadisin tunda cewa kai mutumin kirki ne ka rawaito hadisi mutumin kirki ne kai malami ne kai babu wanda yake shakka wajen cewa kai mutumin kirki ne amma ni kwalluwarka bata rikiya duk abin da ta dauka bata rikiya tak ta mino shi yanda ya kamata to wannan shi yasa ake cewa idan aka samu irin waɗannan to he gani malaman hadisi sun miyo sun ma mutun kuma sun ce wannan adaka dadi aka gani sai an samu wani wuri hadisin ya biyo to kana aka samu irin shi hadisin wani sahabi ya rawaito wani ya rawaito daga wajen wani sahabi tunda sahabbai da yawa suka samu tare da manzala sallallahu alaihi wasallam wata ran manzala ya magana to wani hadisin sai samu sahabi wajen goma sahabbai lokacin da manzala sallallahu alaihi wasallam ya rasu akwai wanda sun zauna a Madina akwai wanda kuma barin garin suka bari akwai wanda ya tafi Misra akwai wanda ya tafi Husra akwai wanda ya tafi Kufa akwai wanda ya tafi Inani Sham haka suka watsi a duniya to yin su ma duk inda suka je makaranta kuma gare su makaranta gare su da dalibai su sun jiyo daga manzala sallallahu alaihi wasallam tunda tare suka rayu da shi su koya ma wannan daliban nasu to he tai ni yanzu mutumin da yake garin Madina ya rawaito hadisi sahabin da ya zama a garin Madina ya rawaito hadisi to hanyoyin da hadisin ya zo har ya zo wajen waɗannan malaman sai aka samu wani daga cikin waɗanda suka rawaito hadisin yana da matsala ta harda sai a jingine wannan hadisin sai wata rana wani ya fito daga Sham ko Misra shi kuma dalibi ne ga wani sahabi daga cikin sahabban da suka watsa a duniya shi kuma ya rawaito irin wannan hadisin kuma daidai da wannan hadisin to a lokacin nan sai ya ce wannan hadisin a ce wannan hadisin ya inganta ta wani hanya sai kaji an ce wannan hadisin sahihun ne ligairi sahihi ne amma daga wani hadisin amma ba shi karan kanshi ba in shi karan kanshi ne akwai matsala to ka'idodi ke da kuma masu zagi kafin kaji an ce ma annabi ya ce kaza babu wasa a cikin abin da ya shafi ilimin hadisi ilimi ne wanda a cikin maza ma sai mazaje ilimi ne zaka samu gari guda su kutum babu mutum daya wanda yake da ilimin hadisi gari guda babu mutum daya yake da ilimin hadisi ni yanzu a cikin malaman hadisi wanda na gani da idona a cikin malamai da muka zauna da su malami ɗaya ne na gani wani ɗan kamilu shi ɗaya ne wanda zaka ji an ce wannan malamin hadisi ne wanda kawai in yazo in ka kame hadisi da ka ce haddasana Muhammad haddasana Ibrahim haddasana Musa haddasana Isa haddasana Abu Huraira ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zai zo ya ce ma wannan Musan da ka wadi an he shekara ta kaza ya mutu shekara ta kaza ya rayu a gari kaza daliban shi sunan su suwane sunan daliban shi ya rayu ya taba yin balaguro ya tafi gari kaza ya je da yaje gari kaza ya zauna a wani majalisi ya bada ilimi kala kaza ya rubuta littafi mai suna kaza wannan mutumin ya tabbas ya dauki hadisi wajen wani saboda ya taba zuwa gari kaza sun gamu da shi sun yi karatu tare sai aje kuma kan Isa shi kuma Isan wane ne an he shekara ta kaza ya mutu shekara ta kaza ya rayu gari kaza ya tafi balaguro kaza ya je kaza a je wajen wani shi ma wajen Muhammad shi ma haka nan suke binciken wannan kuma a kwallo shi yake ba a littafi ba yake a kwallo shi yake duka wannan haka zai ga ma labarin wannan tiryan da ka kame hadisi an wani ya san duka waɗannan mutane to he ka samu a kwallo shi har da ce tarihin waɗanda suke rutu hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam he ka samu sahabbai dubu kai mai rijal suna cikin wannan jawal hadisi sai ka samu malamai wajen 10,000 duka kwallo shi to da kyan ake samu malamin hadisi in ka ji an ce wannan malamin hadisi ne wallahi ba karamin babban malami bane sun kawo duniya sauki sosai shi yasa aka ce manzon sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk karshen shekara 100 ta wannan al'ummai za a samu wani mujaddidi wanda zai zo jaddada addini da aka tambaye Bin Bas wane ne wannan cha Albani ne wanda ya rubuta wannan littafin shi ma yana da irin wannan kwallon kuma yana da ilimin wannan ilimin na hadisi ya tace ma hadisi ya warware ma yace wannan hadisin ya tabbata annabi ya faɗe shi wannan kuma hadisin bai tabbata ba daga cikin kaidoji na ilimin hadisi kaidoji ne guda biyar hadisi ya zama sahihi wannan hadisin bai da matsala lalle annabi ya faɗe shi ingantacce ne da wargo wayannan mutanen da muka jera suna ake cewa rijalul hadis suna ake cewa kuma sanadi wanda suke roto hadisi daga wani zuwa wani zuwa wani yanzu misali ni yanzu in zan ce Usman dan Fodu ya rawaito hadisi ko ya ce kaza in dai ba littafin shi bane na gani in dai mutane ne suka rawaito abin daga wajen suka kawo sai dai in ce wani ya gaya mani shi kuma ya ce wani ya gaya ni shi kuma ya ce wani ya gaya mishi amma in na bude baki na ce Usman dan Fodu ya gaya mani mu taɓa gamawa da Usman dan Fodu ba kenan babu ta yanda za a yi rawaito hadisi daga wajen shi wannan ka'ida ce babba a ilimin hadisi ne ake cewa ittisalu sanad ya kasance wanda ka rawaito magana daga wajen shi kun taba gamuwa kun taba rayuwa kun taba ka taba magana ta ilimi da shi ka taba daukan hadisi da shi wannan dole sai an bincika sai an tabbatar da haka kuma malama su ilimin idan sun bincika suna tabbatar da haka ne yanzu kuma hallau in aka samu duka gabaki ɗaya mutane suka rawaito hadisin lalle sun yi mu'amala tare sun zauna tare ɗaya malamin ɗaya ne haka nan asidi suite har zuwa ga su Bukhari ko su muslim to shike na wannan hadisin ya samu ka'ida guda ya cika ta sai a sami ayi idan kuma aka zo bincike na biyu sai a duba a gani dukkan su wa'annan mutane suka rawato hadisin guda biyar din nan shin kafin su mutanen kirki ne adalai ne ba ta kama su da ƙarya ko ta wasa ba a rayuwarsu bisa wasa kan addini ba ta kama su da wani abu ba wanda ya saba a ce wannan mutumin kirki ne ba to sai an bincika rayuwarsu daga an samu matsala ɗaya tak sai Bukhari ba sa amsa hadisinka daga an samu matsala ɗaya tak a rayuwarka ka taɓa yin hadisi ka taɓa yin magana wata ran ta ƙarya misali sai a rubuta ma hadisi ne munkari wannan hadisin munkar ne saboda me saboda wanda a cikinsa akwai wanda ake tuhuma ya taɓa yin ƙarya wata rana to ana tsoro ma annabi ƙarya dan haka shi ana tuhuma shi hadisin wannan ya zama da ƙarfi ko na wasa idan kuma aka samu wannan kawai makarici ne ma an taɓa kama shi tabbas kawai ƙarya ce ma yi sak an kama shi sai biyu to wannan hadisin sai a rubuta mai suna hadisi maudu'i wannan hadisin kirkirawa ne akai kawai tunda akwai makarici a ciki hannu haka nan a zo a yi tabin cike cikin rayuwarka ko mihin an sani Imam al-Bukhari an taba gaya mai cewa a gari kaza akwai wani ya samu hadisi daga wajen wani malami malamin suna jin labarin shi amma ba su taba gamuwa da shi ba amma yau an samu wani ya samu hadisi daga wajen shi Imam al-Bukhari ya kulla sirdi na dokin shi ya kama hanya ce zai je wajen wannan mutumin an so hadisi a lokacin nan ba mota ba inji ba komai irin wannan abu hawaye ya kama ya hauto yadda shekara yadda tahiyya ta wata guda iya ta iya ya kwani tashi ya kwani tashi tukwana ya je garin ya tambaya ina ne gidan wani aka ce ga gidan ya tambaya ya sallama ina wani aka ce ai wani yana baya wajen dabbobin shi shikenan sai ta yi ya ta hike ne wajen dabbobin yana so kama dokin shi sai ɗauko kwano babu komai ya nuna ma dokin dan ya so kawai dokin ya so Imam Bukhari ya ce gaskiya ba na iya amsa hadisi wajen wannan mutumin ba duba da wannan wayan da ya ma wannan dokin ni gaskiya ban samu nutsuwa akan shi ba dan haka kawai na bar mai kanshi ya juya ta yi shi ta yi wata guda haka ya asara ta yi da bi amsa wannan hadisin ba shi yasa an kaji an ce hadisi Bukhari ya rawaito shi kake jin al'umma ta amshi abin kuma ta yarda cewa tabbas hadisi ne mai kyau wannan ba Allah idan ya rawaito hadisi sai ya zauna ya yi raka'a biyu ya roki Allah ya Allah wannan hadisin in dai akwai matsala a cikin shi zan rubuta shi a cikin littafi na ni kuma na yi sharadi littafi na ba na sa hadisi a wanda ba sahihi ba in akwai matsala ya Allah a nuna mani tukwana ya zo rubuta shi a ciki bayan bincike da ya tsananta a kai yadda hadisai da yawa ya harda ce hadisi sahihi 100 ya harda ce hadisi da ifi 100 shi wannan mutumin Imam Bukhari wanda kake ji ana cewa rawal bukhari rawal bukhari baban zaba kake jin sunan shi kullum ana zancen shi aiki yayi na kirki a wannan al'umma kuma ya tace a dace kawo to yanzu idan aka bincika cewa rayuwarka bata da matsala mutumin kirki ne kai to ka samu sharadi biyu mun samu sharadi na hari shine na gamuwa da mutumin da ya rawaito hadisi ko sharadi na biyu ya kasance mutumin kirki ne ko sai sharadi na uku shine me shine doktor rawi har da ta rawi to wanda ya rawaito hadisin ya kasance idan ka harda ce abu dan an gaya mu abu idan ka harda ce shi kamar an yi photocopy kurin ka harda ce ya zamana babu wasa an ka kawo hadisi yanda aka kama hadisi ko kalma ɗaya baka sauya ko harafi ɗaya baka sauya yanda aka gaya mu haka zaka kashi ka ajiye shi haka sai Imam al-Bukhari haka suke da wannan kwalloyi daga an ce musu kaza sun harda ce irin su Shu'ba irin su Ali bin Madini daga an ce musu abu sun harda ce kun bi zubewa da ikon Allah sai Imam Shafi'i shi irin wannan kwallon shi da aka wannan intata aka yi kwallon shi kamar irin photocopy ce kamar in ya kalli abu kawai shi ke in ya kalla ya mai karanta guda an tsari so guda ya taba karanta so biyu ya samu wannan abin ya tada mai hankali ya ce ya je wajen malamin shi ya ce malamin shi ya yi hardawa da shi in ya karanta abu ya harda shi amma yanzu yadda ya karanta wajen so biyu tukwana ya harda ce a samu an samu matsala ya ce niye kawo na matsala sai ke ce mai fa’ar shadari ila tarkin ma’asu fa’ar birni an nal ilmi nuru wa nuru lahi layi guda ya asu ya ke ce mai shakautu ila waki isu in hifizin na kai zuwa ga waki waki malamin shi ne waki ake ce ya kai ƙara ya ce mai ya ce ma malamin shi walla an samu matsala har da ta ba ni na san ta'ala yanzu yana karanta su bi nake har da lafiya ya ce fa a shaida ni ila tarkin ma'asi sai ce mai kaje ka hasa ban Allah in kana so kwallo ka tarin da rike a tak in dai da kana riƙe yanzu ka riƙe to har ka abin da ya shafi ilimi Allah ya wattaqullaha wa yu'allimukum Allah ku ji tsoron Allah Allah ya sanar da ku idan kasance kana yawan sabon Allah ko kana abubuwa wanda ba shi ba to kwalloka za ta rinka tushewa akan fahimta da tsoron su sai ki ce mi fa akhbirni anna al-ilma nur yake ce mi ai shi ilimi da kake gani wani haske ne kamar cikin duhu kake tafiya idan ka samu ilimi sai ka samu haske sai haska kama hanyar ka sai kasance komai kana ganin shi sai ce wa nurullahi la yahda li ashi shi kuma haske na Allah to wanda yake sabon shi bai samu shi shi kuma ashe kabarin mata mace gani a rijiya wannan shi ne abin da ya kame wannan da ya koma ya je istighfari shi kenan kuma har da ta dawo yanda yake yara to haka malaman hadisi su yi kwalluwarsu tak daga sun har da ce an kare Imam al-Bukhari ya taɓa zuwa Bagadada to su Bagadada dama an ce ba sa jin magana mutane ne hasabibai wanda duk wani malami so suke sun mai wani abu na suna mai cewa bai kai ba ana jin labarin Imam al-Bukhari ya ce ziyara sai suka tattaro yara guda goma suka aje kowane yaro a cikinsu guda goma nan aka ba shi hadisi goma na cikin littafin shi Sahih Bukhari aka ba shi hadisi goma wannan hadisi goma sai suka sassauya musu rijalin sanadin misali hadisi ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi dan ku ba zai imanin shi ba zai cika ba har sai ya soma dan uwan shi abin da yake soma kanshi kaga wannan hadisin Malik ya rawaito shi kuma Malik ya rawaito shi daga wajen Zuhuri shi kuma Zuhuri ya rawaito shi daga wajen Nafi shi kuma Nafi ya rawaito shi daga wajen Ibn Umar shi kuma Ibn Umar ya rawaito shi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to yanzu da suka tashi sai suka dauko wani hadisi daban sai suka ce haddathana Malik ali Zuhuri an-Nafi ali ibn Umar an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi sai suka sauya wancan hadisi sai suka kawo wani hadisi daban sai suka dora magana annabi suka dauko da suka dora ta a wajen waɗannan mazajen wannan suka dauko ta magana sai suka dora ana kenan suka juya su har suka juya hadisan kowani yaro aka juya hadisi goma a wurin shi wannan shi ma goma aka juya su wannan shi ma aka juya aka ba suka zo suka jiru suka ce wasu yara ne mun kama muke so ka dan ƙara gwada mana su sun har da ce littafin ka amma za su karanta ma kaji dai ya zo ya fara karantawa haddathana wani ƙara su da sallallahu alaihi wasallam sai faɗi wani hadisi daban wanda mutanen da suka rawaito hadisin da zai faɗi suna wurin wancan na biyar ko na shidda a haka nan aka nan suka takula mai iya zaune iya saurare su irin sun ƙare kaf ya suka tambaye shi ya ga yaran nan sun har da ce littafin kai ce a hannun wannan babu ɗaya hadisi da ke littafi na kamar ya a littafin ku suka ɗauko ya ce wallahi babu ya ce inna littafi na ne kuma shi wannan ya ɗauko na fari kuskuren duka da ya karanta hadisin kuskuren da ya gabaki ɗaya kuma ya har da ce kuskuren wanda ya a hadisai guda goma shi da ya har da ce su yaron yana karantawa kuma duka goma duka ya har da ce nasu kuma kowanne bai takura wani ba cikin wani wannan shi ne malamin hadisi wannan ya ka goma ya takula wannan ya ka goma ya takula kuma ka goma ne yaran hadisi ɗari ne ya ɗauko wannan wanda ya karanta da kuskuren ya mai domin yanda ya karanta da kuskuren ya ɗauko na wannan ya mai domin yanda ya karanta da kuskuren ya mai domin duka ya har da ce a lokacin da suka karanta to kwana yaran da ɗaukowa ɗaiɗai kuma yana warware musu kai wanda ka kana hwari hadisin ka na hwari kuskure ne ga yanda yake daidaita mai shi kai ma haka na biyu haka nan haka yi daidaita musu suka tabbatar da cewa lokacin da suka saddaka suka ce lalle wannan mutumin ba irin waɗanda ake ma wasa ba ne ba aya Allah ce shi sa malamai suka ce aya Allah ce ya sauko domin ya ma hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam aiki Imam al-Bukhari idan ana gaya ma irin kahin kulluwashi za ka yi mamaki idan ana gaya ma labarin malaman hadisi wala za ka yi mamaki malaman hadisi kulluwarsu ba irin kulluwa ba ce ta mutane normal irin wannan da muke abin nan irin wannan da kake ji ana cewa masu ko surduye wannan da ake faɗi irin su haka malamin hadisi yake sai wanda ka samu ya sa kwawa dewa sai kuma Allah buɗe mai kwallo tashi sai ya gani ya kai wannan matakin a nan Nigeria akwai wani malami Dr. Muhammad Sani Rijalle shi ma daga cikin malaman hadisi a cikin wannan zamanin ya daga cikin malaman hadisi wanda su ma idan ka kawo musu hadisi suna iya bayyance ma duk abin da na gaya muku wannan su ma ɗaiɗayin wannan su baka Allah ba su wannan baiwa ta wannan ilimin yanzu haka akwai irin zama da ake na musamman na irin wannan malaman sai an gaice su isin shi irin wannan na harka abin da ya shafi ilimin na hadisi to shine shi malam anan yake bayanin cewa ba zai sanya ba sai wanda ya inganta a cikin sharadin hadisi sai yi mun karanta guda uku na hudun shine adamul illa ya kasance hadisin bai da illa ko guda idan ya kasance akwai ta illa wadda tana iya sawa hadisin a samu shakka akan shi wannan illar dalilin ta sai a kyamsa menene illa a hadisi idan aka ce illa fil hadis shine misali misali yanzu idan nace malam iliyaro to hadisi malam iliyaro to hadisi idan aka duba tarihi na eh tabbas ni dalibin malam iliyaro ne muna zuwa muna karatu kullum to yaya za a gane ban ji ba hadisin da nace ya wadi nace shi ya kai abin to diba da cewa kullum muna zuwa wajen karatu baiwa an ya gane cewa ya wadi ko bai wadi to wannan illar ita kuma yanda za a yi mutun ya ga malamin hadisi yanda suke gane ta wani abu ne suke bi wanda Allah yake bude musu ilimin sai su gano cewa wani eh ya zamana tare da wani amma wannan hadisin bai ji shi ba a wurin shi wannan hadisin kuma bai ji shi ba a wurin shi ya sa kake gane mutun ka zamana tare da shi amma a ce wannan magana da ka rawato da wajen ka ce wani ga ma ashe bincike ne cewa kai baka ji wannan magana ya za a gane wannan kuma a tarihi ne za a karanta misali idan mu gane ya za a gane yanzu misali da aka karanta tarihin malami wani sai aka gani hadisin wannan da ya rawaito wanda ya gaya mai hadisin misali amil nafsan katrobendis misali amil nafsan katrobendis wannan malamin ya gamu da wanda ya bashi hadisi shi malamin ya gamu da wanda ya bashi hadisin to kwana yake ba da labarin cewa ya samu hadisi kaza daga masala sallallahu alaihi wasallam yanzu shi kuma wanda ya zo ya ce ya rawaito hadisi daga wajen shi wannan malamin da ya samu hadisi amin da san katrobendis shi kuma bayan bincike da aka yi ashe bai gamu da wannan malamin ba a lokacin da ya samu hadisi bai gamu da shi ba a lokacin ba misali abin da nake so in ce yanzu misali amin san katrobendis sai ya samu hadisin shi kuma da katrobendis a katrobendis ne suka zama tare da malamin kuma ya rawaito hadisi a wurin shi kuma malamin bai samu ba hadisin sai katrobendis gane yanzu shi a matsayin shi na ɗalibin shi da ya zama da shi an karanta a tarihi eh lallai wani ɗalibin malami wani ne dan ya rawaito hadisi daga wurin shi yana yiwuwa amma hai ba mu cike sai a gano cewa ashe lokacin da malamin ya samu hadisin shi ya rabu da malamin ya bar gari sai da aka karanta tarihi sai a gano haka shi ya rayu da shi da katrobendis a katrobendis ya rayu da shi kenan a hadisan da ya samu daga wajen shi da katrobendis a katrobendis eh lallai shi ya gaya ne amma hadisan da ya samu malamin da ya rawaito shi ma bai same su ba ya katrobendis ba yiwuwa shi wannan da suka zauna da shi shekara uku wannan ya zo ce ma mutane ya rawaito hadisai ga wajen shi to a haka cikin binciken wannan kaga wannan irin wannan binciken sai wanda kwarai ya nisa a cikin ilimin yanzu kawai na zo ganin karanta tarihin wannan malamin da wannan malamin ya gani eh sun taɓa rayuwa tare sun taɓa yin karatu tare ya taɓa zuwa wurin shi ya karatu shi kenan ya wadata su wannan ya isa ba sai na san ba cewa shi ma wannan malamin bai samu hadisin ba ashe he da ma suka rabu da wannan malamin to haka suke gane illa a cikin hadisi kuma su warware ta sai sharadi na biyar shine adamu shuzuz karawaito hadisi da karawaito hadisi sai saba ma manyan malaman hadisi kai kuma karami ne sai kana ce hadisin da karawaito kwata-kwata ya saba ma waɗanda wannan manyan malaman daya biyu uku hudu wannan dalilin saba ma manya da kai sai a ce to wannan hadisin ya zama shaz sai a ce ya saba ma manyan malaman hadisi don haka wannan hadisin za a je shari guda to wannan shi ne aikin da malaman hadisi suke yi shi ne aikin da su albani suke yi shi yasa zaka ji an kaji malami ko wani yana ce ma ya kamata mu san hadisi ya inganta ko bai inganta ba wallahi yana ma magana ne ta ilimi wallahi magana ce ake ta ilimi kuma ilimin hadisi wanda kuke gani nake gaya muku wallahi da kyan a gari kake samu mutum ɗaya ke da shi da kyan ake samu kuma ilimi ne mai zurfi wanda tun in ka je jami'a sai a fara karatu sai ka shekara 12 to in ka samu doktora akan shi shekara 12 ilimin hadisi kadai ba karamin ilimi bane ba in kaji ana ce ma da ifi ko da sahihi a'a bincike akai aka tabbatar da haka to shi ne malam yace to shi ba zai sanya ba a cikin hadisin shi wanda ake shakka kwallo shi in ya zace abu ma manta yake kuma ya rawaito mu hadisi annabi ya ce a shi irin wannan ba amma sa hadisin shi shari'a ake bidasu hadisin da aka ke shakka akwai illa a cikin shi a ba amsa saboda ka aka mutane abinda annabi ya ce ba su ringa ibadar shi ya kamata a ce a tabbatar da cewa annabi ya faɗi to kana za a ba mutane su ringa aiki da shi sai malai ya ci gaba da cewa yake cewa hasba ma taqtadihi qawaidul hadith ash-sharif wa usuluhu daidai gwalgwadon yanda ka'idodi na hadisi na meke da suna na ilimi na hadisi suka tabbatar suke ware hadisi sahihi kenan da wanda ba sahihi ba yace wadaraftu safhan na yake cewa an kulli ma tafarrada bihi majhulun aw da'if yake cewa kuma dukkan hadisin da ke da kai majhuli a ciki to shi wannan hadisin mun yi wurgi da shi kuma kashi ba cikin wannan littafin me yake so yace hadisi majhuli me majhuli wanda ba a san ba waye misalin da na ba ku dazu an ce haddasana Muhammad an Musa an Isa an Ibrahim an Abi Huraira misali sai kasance shi Musa ba a ma san ba waye kawai an kashi cikin sanadin amma shine majhuli kala biyu ne a ilimin hadisi akwai majhulul ayn akwai majhulul hal majhulul ayn shine shi kanshi ba a san ba waye kawai wannan mutumin shi kadai yace ya samu hadisi daga wani amma da aka bincika littattafai na tarihi da aka bincika a san a wurin waye karatu a ina ya rayu da waye ɗaliban shi kaza kaza ba a samu ba ko magana guda akan shi dan haka to wannan majhulul ayn kamar abin da ake nufi da majhuli shine wanda ba a sani ba ba san ba waye akwai kuma majhulul hal wanda shi an san shi a tarihi gashi nan amma ba a san halin shi ba halin shi mutumin kirki ne ba mutumin kirki ne ba a sani yanzu misali sai a ce baka labarin wani mutum wanda ya rayu a gari kaza yayi kaza ya zauna a gari kaza yayi kaza yayi kaza amma duk wanda yake baka labarin ba wanda ya kusance shi bane ya san halin shi wanda zai baka labarin halin shi takanka yanda yake ka san da kirki ne ko ba da kirki bane to dalilin rishin sanin wannan malamai idan suka zo su yi bayani akan shi sai su ce to wannan mutumin majhulul hal ba mu san halin shi ba yake dan haka kar ku je a dauki magana ba a san ba kuma daga wajen mu aka dauke ta da haka ba a san ba halin shi wane ne shi ma sai a rubuta hadisi ne majhul a cikin shi akwai majhul dan haka wannan hadisin shi ma da ifi kun ga irin binciken da ake yi kayan kaji an ce hadisi sahihi ko da ifi ba karamin abu bane ba malai ya ci gaba da cewa sawa'un kana fil hay'at aw al azkar aw al fada'il wa ghayriha ba za mu kawo ba hadisi da ifi ko na majhuli duk ɗaya ne ko a hay'at na sallah yanda kamantacce bai mutum yanda kamata ya kasance a sallah aw al azkar ko a azkar hadisi inda ifi ne ko a azkar ban makashi azkar wannan da ake rata sabi ba a kawo ba aw fada'il ko ta fadaloli misali a ce ma idan ka karanta kaza zaka samu fadala kaza idan ka karanta sura kaza zaka samu fadala kaza idan kai raka kaza zaka samu fadala kaza to in hadisi da ifi ne ba a kashi malai ce mu a ka'ida mu kenan ka'idar malaman hadisi babu zancen ayi aiki da hadisi inda da ifi ne ko a azka ko a fada'il ko a ayat kenan akwai wanda zaka ji sun ce ma a hadisi da ifi ana iya aiki da shi inda a harkar fada'il inda azkar ne ana iya aiki da shi inda ba saba ma ba wasu ka'idodi kaza kawai malamai suka ce kawai a tsaya akan magana guda kawai hadisi da ifi ne da ifi ne ka kawo shi a cikin wani wuri a raba shi babu zance a yi aiki da hadisi inda da ifi yace li annani a taqidu anna fi ma thabata min al hadisi ghaniya an al da'if minhu yake saboda ni ina i'tiqadin cewa na tabbatar da cewa hadisan da suka tabbata ingantattu daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun ishe mu ba sai mun nemo da ifi ba mu yi aiki da wanda ifi li'annahu la yufi saboda hadisi da ifi ba bai fa'idantar da komai ko sallah ce zaka ringa yi ko ibada ce zaka ringa yi cikin tsammani abinda bai tabbata ba annabi ya koya in kai ma wahala banza ce wannan shine cikakken imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai imani da shi ka gaskata shi kuma ka bi shi duk umurnin da ya baka kai da abin da yana ka wannan shine cikakken imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan kai kalmar shahada ashhadu anna muhammadar rasulullah zata tabbata lalle wannan kalmar shahada da kai a zuciya kamar akwai ta in ya kasance bakka ban annabi abin da yace ba annabi kake bi ba ibadarka to kalmar shahada kamar matsala gare ta to ruka san mu annabi ba kai imani da ita yace illa zann wa zannul marju wa huwa kama qal la yughni min al haqqi shay'a kaga ijtanibu kathiran min al zann ya ayyuhallazina amanu ijtanibu kathiran min al zann inna ba'da zanni ithm awanni wannan kuma yake cewa inna zanna cikin sutun najam ko yake cewa inna zanna la yughni min al haqqi shay'a lalle zato bai da wani tasiri ga gaskiya bai da amfani shi zato ake cewa a Hausa zato laifi ne ko da zunubi ne ko da kasance gaskiya ne na to zato akwai zato wanda shi ba laifi bane ba zargi shine laifi zato akwai zaton da ake aiki da shi me nake so in ci anan misali mutun yazo yace ma ya musulunta kai a zuciyarka abinda zaka yi aiki da shi abinda ya fage ko kenan zaka kyautata mai tsammani to wannan shine ake ce mai az-zannu ar-rajih az-zannu ar-rajih akwai az-zannu al-marju akwai zaton da shi ba amma kashi shine wanda ake zargi ana duk zaton da zaka yi in dai zato ne na banza to shi wannan ba a kashi ma'ana amma akwai zato na zaka yi zaka gina shi ne akan cewa kana tsammanin abinda mutumin nan ya faɗi gaskiya ne yake cewa wallazina wa iza ja'akumul mu'minati muhajiratin famtahinuhunna Allah Allahu a'lamu bi imanihin fa in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ila al-kuffar idan wata tazo ta ce muku tayi imani to shikenan wannan sai aka ce ku bincike ta Allahu a'lam bi imani amma Allah shi kadai ya san imanin nata ta imanin ko bata imanin ba yace fa in alimtumuhunna mu'minatin idan kuma da kuka bincike ta sai kuka kyautata tsammani kuke ta zatan cewa lalle wannan mummuna ce to fala tarji'uhunna ila al-kufa to nan ka amina ta gunga kaga wannan zato ne kuka yi wanda kuka dora shi akan bangaren cewa kun yi aiki da abin da ya bayyana gare ku dan haka kawai kuna zaton cewa wannan mummuna ce wannan kuna zaton cewa kaza gaskiya ne to ne shi ake cewa az-zannu raji shi kuma az-zannu marju wanda kawai shakkar da kake zaton da kake yayi karhi da yawa akan cewa wannan abin ba gaskiya bane ba to gara ka bar shi misali hadisi an ce wannan hadisi da ifi ne da matsala manzo Allah ya ce kaza hadisi ne da matsala to ba ka zo ba ka ringa magana akan shi ko kuma ka dauke shi kaje zakai aiki da shi saboda zakai ringa aiki da shi ne ba tare da yakinin cewa ba lalle annabi ya faɗi shi shi yasa malamai suka hana idan zaka rawaito hadisi da ifi sai dai ka ce ruya an rawaito an ce annabi ya ce amma idan ka ce faqad sabata anil rasul sallallahu alaihi wasallam ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan hadisi ne sai amma idan ka ce ruya an ce annabi ya ce kenan kaga baka rajjaha ba baka yi bangare baka ce ya tabbata annabi ya ce a ta kai an ce annabi ya ce kenan ka huta ko da hadisin misali kai baka san ba ingantacce ne ko ba ingantacce bane ba idan zaka yi magana akai kada kai tsaye ka ce kawai qala rasul sallallahu alaihi wasallam idan ka wannan magana ka bar mutane cikin shubuha kai baka san ba ya inganta ko bai inganta ba dole sai dai ka ce ruya an rawaito an ce annabi ya ce to nan ka huta kenan daga baya idan mutun ya ji an ce wannan hadisin da ifi ne sai ya ce dama wanda ya faɗi hadisin ta ya an rawaito an ce annabi ya ce kenan bai ce ba kawai hadisin ya tabbata kenan idan hadisi kuma da ifi ne ma ka an riga an ce wannan hadisin da ifi ne sai ka ce an rawaito an ce annabi ya ce duk da cewa hadisin da ifi ne sai ka huta amma idan kawai ka zo ka cewa mutane annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza kuma hadisin da ifi ne to kana cikin wannan hadisin da annabi ce man kazaba alaihi mutaammina ka san hadisin da ibi ne gashi na an jima hadisin da ibi ne ka zo ka ce annabi ya ce kaza kuma kawar mutane a hakan a tunda kawai an ce annabi ya ce akwai wanda suke da taurin kai wajen wannan abin kuma ana nan ana shan hama da su har yanzu akwai wanda su ba su yarda ba a ce akwai hadisi da ibi akwai hadisi sahihi har yanzu ba su yarda ba kuma wallahi ba na abu ne ba kawai rishin mu'amala da littattafan da meke da suna ake rubutawa ake tacewa akan wannan kamar an riga an dogara kan wasu abubuwa ko saurare ne aka koya ne aka yi ka kasa gane amma in ba dan shi ba in dai mutum zai karanta littafi tabbas littattafai sun ringa bayyanawa wannan hadisin ya inganta wannan hadisin bai inganta ba wannan hadisin kaza to wannan abun ya kamata ya interfere ka ya sa kai bari in je in nemo in san wanda ake gane hadisi ya inganta ko bai inganta ba in kaje ka bincika wannan daga ka fara bincike akan ya ake gane hadisi ya inganta bai inganta ba wallahi zakka samu nutsuwa akan duk hadisin da aka ce ma inganta kuma zakka ringa meke suna zakka ringa samun ƙarfin gwiwa akan kai watsi da dukkan hadisin da ya kasance bai tabbata ba amma kai kai kokari ka ne ma ka sanya ake gane akan wannan shi zai baka dama ka waye akan wannan ilimin sai malamin ya ci gaba da cewa yake cewa iyyakum wazan fa inna zanna akzabul hadis na kiyayuku da yin zato saboda zato shine zance mafi ƙarya falam yata'abbada Allah ta'ala bil amali bi bal nahana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an alam kin sarki bai samu mu ringa ibada akan zato mu ringa aiki da shi duk abin da ya kasance kawai akwai shakka ya inganta ko bai inganta ba an ce ma da ifi ne an ce ma wani na da matsala a cikin rijalus sanadai to kawai tunda akwai wannan ihtimala ta ingar abudi ya kunce a gare manzo Allah yake cewa ittaqul hadisa anni illa ma alimtum ku kiyaye hadisi daga wajena kawo hadisi daga wajena sai wanda kuka sani yace fa iza naha an ruwayati ta'if fa bil ahra an yanha anil amal bihi idan manzo Allah ya hana yace kada ka kawo hadisi kada ka kawo karawaito hadisi wanda baka sani ba he wanda ka sani to idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ma a rawaito ba aiki ba a rawaito hadisin da bai inganta ba to ai abin da yake hana mu aiki da shi a rawaito ma an hana ka to ina ka zo ka yi aiki da shi in dai ba rawaito ba zakai saboda kama mutane isharar cewa wannan hadisin da ifi ne kada su yi aiki da shi in shine niyyarka wannan daidai ne saboda imamul al-allama al-albani sai da ya rubuta hadisi 10,000 a cikin littafin shi wanda ake cewa silsilatul ahadisi da'ifa hadisi 10,000 dukkan su da'ifai ne ya raure kawo ya rubuta su yace saboda al'umma ta san da'ifin dan ta kiyaye shi ta san cuta dan ta yi maganin ta ke kasance ba a san cuta ba a san ba an zo an jagula an cakula a cikin abubuwa kai baka san ba hadisi ne ya tabbata ko bai tabbata ba shi yasa idan mun duba cikin littafin nan da ƙasa kowane hadisi in an karanta muka yi magana shi sai gani ya yi ishara ya ce wannan hadisin kasa ne yanzu kaga wannan hadisin da muka karanta ittaqul hadisa anni illa ma alimtum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku kiyaye kawo hadisi daga wajena sai wanda ku sani kaga da yasa talata sai zo kasa sai bayani sai ce hadisun sahihun akhrajahu at-tirmidhi wa ahmad wa ibn abi shayba wa azahu shaykh muhammad sa'id al-halbi yake ta fi musalsalatihi lil-bukhari kaga dukan ya yi bayanin cewa ga inda ya dauko hadisin ga wanda ya inganta shi kuma hadisi ne ya tabbata kaza 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 kaga babu wasa sai sai cewa haza to wannan wa kad kuntu wada'tu al-kitaba ala shatarin yace to wannan littafin da yake hannunka na rubuta shi akan shatari guda biyu me shatari guda biyu tsari guda biyu sama da kasa yake cewa a'la wa adna sama da kasa in kun lura zan gani akwai inda aka yi rubutu kuma akwai inda aka yi tare sai aka yi rubutu da kasa to shine kenan da sama da kasa sai yake cewa ammal awwal fa huwa kalmatan awradtu fihi mutunul ahadith shi na farko na sama kenan shi kamar matanin littafin yace awradtu fihi mutunul ahadith aw aljumalil lazima minha na kawo me yake da suna mutun na hadisi matani na hadisi kenan gayan hadisi wanda manzo sallallahu alaihi wasallam yayi bayani akan abu kaza da abu kaza aw aljumalil lazima minha ko kuma jumloli da suke da alaka da shi wannan hadisi wada'atuha fi amakinha allaiqa biha, kuma na sanya komi a wajen shi, ko wata magana in na kawo a wurin ta nake ajiye ta, ko na hadisi in na ka a wurin shi nake ajiye shi. Duk babin da zamu yi magana babi ne na istiqbalul qibla, to zamu ka hadisi da suke magana akan ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yi magana akan idan za ka yi sallah gabas da kana ba gusun ba ba arewa. Wani mutum yanzu misali wanda ya musulunta yau kaje ka musulunta da wasu a daji a kauye, wani tun daji ba su ma san ba mai musulunci, ka musulunta da su ka koya musu yanda ake yin sallah. Yanzu suka tashi yin sallah baka ce musu ba gaba su ake kallo, ba koyi na ba kallo za su yi sallar su, sai su kalli yamma, sai su kallo wani ya kallo gusun wani ya kalli arewa, amma sai ka ce musu a gaba su ake kallo. Idan wani ya tambaye ka me yasa ka ce gamsa ake kallo, to sai ka kame ka ce ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza, idan an tashi yin sallah ga yanda zai, ga yanda zai ka kawo hadisi ka ajje mi, mun suka tabbatar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan ya samu nutsuwa akan cewa wanda aka aiko da addinin shi yace in kalli gabas in yi sallah, kenan a cikin nutsuwa zan sallata sallata a sassace insha Allah. To duka babin da malami bude sai ya ga hadisi wanda yace ai kaza sai ka shi wurin sai ka shi yake cewa mu'allifan bayna ba'daha bihaythu yabdu alkitabu munsajiman min awwalihi ila akhirih, yace mu'alliman yace bayna ba'daha bihaythu yabdu alkitabu munsajiman min awwalihi ila akhirih wa harisu ala almuhafaza ala nafs alhadisi wa lafzihi alladhi warada fi kutub as-sunnah, yace kenan haka na allafa abin haka na wallafa shi wannan wannan tsari dai bayan daya dai a sama dai a ƙasa, yace kenan yake ga littafin da zaka littafin tunda farkon shi har ƙarshen shi a haka nan ne muka yi shi, kuma har da muka kiyaye akan kawo nassi na hadisi, muka kiyaye akan kawo lafazin hadisi yanda yazo a cikin manyan wa'incan littattafai mun suka tabbata a sunna, misali cikin Sahih Bukhari, Muslim, Tirmidhi, Nisa'i, Musnad na Abu Dawud da sauransu, wannan manyan littattafai na hadisi. To yanzu shi malam in ya tashi dauko hadisi wanda zai samu wannan littafin ba zai rinka daukowa ba yanda suka rubuta a littafin su su ce haddathana wani haddathana wani haddathana wani haddathana wani ka Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, a idan yi haka littafin tsawo zai kawai me yake daukowa, maganar ta annabi yake daukowa sai dora ana, idan ya dora to in ka komo kasa sai ma bayanin inda zaka je cikin manyan littattafan kai sai kaga wannan magana gatanan hankalinka sai kwanta cewa maganar da ya kama ba shi bane kirkira ta yanzu ya rubuta tana nan cikin littattafan, kuma sai ya gaya ma inda zaka je hassafa a wani sai ya ma bayani haffaj inda zaka diba idan ka sha wahala in ka ji babi na kaza safa ta kaza idan ka ji magana tana nan aje idan sai ka ruba yanda hadisin yazo, yace wa qad yakunu lahu alfazun fa usila minha lafzan lifa'idati at-ta'lif aw ghayri, yace tana yawa kuma a cikin littafin akwai alfazu da yawa kenan akwai manganu da yawa, to idan muka tashi mu kuma muna so mu dauko magana ne daya akan magana mai magana akan kaza, to sai mu dauko daidai lafazin da yake da muke bukata sai mu kashi sai mu ajiye a babu. Yanzu misali a hadisin da Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisin musu salat wanda yazo manzo Allah yana zaune ya tashi sallah sai zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallama, sai manzo Allah ya ce mai irji fa salli fa innaka lam tusalli, yace mai koma kai sallah ba kai sallah ba, ya koma ya gyara sallai yayi, manzo Allah ya ce mai har yanzu sallar ka ba kai ba kai sallah, ya sake dawowa manzo Allah mai da shi ya rasulullah ni fa ban iya ba wannan ita ce na iya, to ina ga sallar da ke da ya tsaya bai rinka tsara komai fa duk in aka mira sai ya kare mai kyau, amma aka ce mai ba kai ba sai tukwana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya ga kurakuran da ke da kai a ciki tukwana ya zama da shi yace mai idan ka tashi idan ka tashi sallah zaka fuskanci al-qibla ka karanta kaza kai fatiha ka karanta sura da tasawwaka kai ruku'i ka daidaita a ruku'i ka karanta tasbihi kai kaza kai kaza. To yanzu misali tun daga farkon sallah har ƙarshe haka ya koya ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, shi kuma ya rawaito mana yanda aka koya ne ya kawo. To yanzu muna so mu dauki wannan hadisin mi magana akan fuskantar al-qibla, ai mu dauko hadisin duka mu rubuta shi in jama'a he mu dauko mi magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta fara akan cewa idan ka tashi sallah zaka fuskanta al-qibla, sai dauko wannan wurin kadai sai rubuta sai ma isharar da kasa yace ka duba hadisi na kaza cikin littafi kaza hadisin da yake magana kenan. Idan muka zo yin ruku'i sai dauko wannan hadisin wannan da zan yi sai ce a cikin wannan hadisin an yi magana idan an zo yin ruku'i ga abin da za a yi sai dauko daidai wurin sai ajima. To a haka ya ringa tahiya saboda ka rubuta mun abu da yawa ya kasance littafin ya yi tsawo da yawa. To amma mi bai barin ka haka nan sai ya gaya ma cewa ga inda zaka dauki abin. Ga inda aka dauko abin ga littafin zaka koma ka bincika ka samu gundarin hadisin yanda ya zo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace waqad yace adamma ilayhi khairu min al-alfaz fa unabbih ala dhalika. Yace tarayuwa kuma idan na kawo hadisin sai in kara da wasu al-alfaz wasu maganganu. Yace min al-alfaz fa unabbih ala dhalika amma sai in yi bayani akan wannan. Misali idan ya kawo magana ta hadisi wani lafazi ne dauko ya kawo yana yi dauko hallo wani lafazi daban na wata ruwaya ta wani hadisin hallo ya ƙara kawowa a wurin ko kuma ya dauko magana wani malami amma zai nuna ma cewa lalle magana ce ta wani yace kaza yace kaza shi ma menene sharhi ne zai akan hadisin ko na makamanta haka shi dai yayi ya sa kaidi burke da kyau ya sa kaidi ya ce ya ma kan sharadi ba zai rubuta wani abu ba na cewa ga yanda annabi sallallahu alaihi wasallam sai hadisin zai tabbata kenan idan ka karanta wannan littafin ka fahimce shi tak kuma kai kokari ka aikata shi to zaka yi sallah irin ta annabi babu shakka kuma wanda ya sallah irin ta annabi shine Allah ma alƙawarin gidan aljanna kuma shine wanda annabi ya ce sallu kamar ra'aytumuni usalli mutane da suna ganin sallah ai tunda aka yi muke yin ta bawo muke yin sallah kaza kaza yau ni yau yanzu a zo a koya mu sallah mu za a koya mu sallah kaza kaza a kuskure
na'am
akwai abubuwa da kake a sallah tana kai baka san su ba akwai abubuwa da ke da kai a sallah har yanzu kai baka ma san ba akwai su akwai abu da yawa akwai su a sallah amma baka san su akwai addu'o'i da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi a sallah kai baka taba jin su ba kuma sun tabbata akwai su sai dai mun yi karatu da akai bai kai can ba kuma baka taba shi amma idan ka karanta insha Allah Allah zai wanke ma miki da suna ibadar ka ta kasance ta abin nan sai ke cewa wa fi lafazi kaza wa fi ruwayati kaza kenan duka sai ringa bayani akan cewa a lafazi kaza an ce kaza ko a ruwaya kaza an ce kaza yace walam a'izuha ila ruwatiha min as-sahaba illa radira wala bayyantu man rawaha min a'immatil hadith tasheelan lil mutala'ati wal muraja'a sai yace zaka ga idan na kawo wannan alfaz ɗin walam a'izuha yace ila ruwatiha banna danganta ta zuwa ga wanda suka rawaito maganar banna danganta ta zuwa ga sahabin da ya kawo hadisin yace sai kadan daga ciki kina a cikin littafin yana ga ma abin da zai yi abinda aka rubuta a littafin yake ga ma dan kakkarin ga damuwa ko ka ringa ganin me yasa yake kaza a yana baka labarin ga yanda ya tsara littafin shi wajen bin shi saboda babban littafi ne wajen sai da yayi mai rubutu wajen kala tara da ya rubuta na wani ya gani akwai wasu abubuwa da bai sa ba ko akwai asuwa da suka rage a'a sai saki ya ga wasu abubuwa ko wani kuskure ko na abu sai saki yadda ya buga yadda ya mai buga tara tukwana wannan shine buga na karshe dai kuma ya kaddama da ita yace wannan yana fata Allah sa al'umma ta fa'idanta da shi yace ya san akwai masu suka da yawa za su yi suka yace amma shi wannan bai dame shi ba shi ya san me yasa saboda me yasa yace akwai masu suka saboda shi wannan littafin da ya rubuta ba a kallon wani mazhaba ba ba kallon malikiyya ba kallon shafi'iyya ba kallon hanafiyya ba kallon hanbaliyya ba kallon kowace mazhaba kawai ya annabi sallah kawai shi ake kallo saboda akwai da sai da yawa imam malik bai ji su ba bai gan su ba bai gama da wasar dattawan ba shi kawai da aka tambaye shi kan kaza shi bai san ba akwai hadisin sai ba da fatawa da yanda yake gani Allah gafarta musu suna da kuma lada saboda sun yi ne da niyya a ce sallah ta yi ko ta ibada ta yi ita ce niyyar su a zuciyar su suna da lada guda to hadisi ya tabbata aka samu hadisi gashi nan ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza sabai watsuwa suka yi a duniya gidai makarantu suka yi daban-daban a duniya wurare daban-daban su ne a Sham su ne a Misr su ne a ina ne garuruwa daban-daban suka zauna sun je sun karantar da mutane a can to kai ka shi Imam Malik misali a Madina yake tana yawa wani sahabin shi da shi aka yi wani hadisi shi kuma da ya tashi almajiran shi a Sham suke ko a Kufa suke ba su taba gamuwa da Imam Malik ba Imam Malik bai taba jin ba hadisin ya shi da aka tambaye shi fatawa sai wajen fatawar da hadisi yazo ta san amma hadisi kuma shikenan sai a ce hanzuri a malikiyya muke a ya ba Imam Malik hakuri to ga hadisin annabi ya tabbata an kare kawai babu zancen wata magana shafi'iyya ce suka ce kaza ya aje maganar su hadisi ya tabbata hadisin annabi zai magana to shine malam yace to babu zancen wani mazhabi kawai zancen abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne za a aiki da shi na'am sauraka yace wala bayyantu marrawaha min aymatul tashilan lil mutala'ati wal muraja'a yace ban yi bayanin ba wanda suka rawaito hadisin daga cikin a'imma yace saboda ba wani abu ba saboda ya ka sauki wajen yin muraja'a amma idan kana bukata yace kuma na sauke a ƙasa zaka ga bayanin hadisin ya yake ciki ya inganta ko bai inganta ba sai ke cewa amma shatrul akhar fa huwa ka sharhi lima qablahu yace shi kuma ka san wannan na ƙasa inda muke bayani shi kuma kamar sharhi ne ga wanda yake sama kenan ka kalli litafin zaka an raba shi gida biyu akwai tire da ya raba su gida biyu to na sama matani ne rubutu na ƙasa kanana su kuma kamar sharhi ne akan wanda ya gabata yake cewa kharrajtu fihi al-ahadith al-warida fi shatr al-a'la yace nayi takhrijin hadisan da na bayyana a kashi na hwari me takhriji na bayyana wanda ya inganta da wanda bai inganta ba yace mustaqsiyan alfazuhu wa turquhu ma al-kalam ala asanidiha wa shawahidha ta'dilan wa tajriha yace na kawo duka abin da ya shaye alfaz din wannan hadisi da hanyoyin da yazo kuma nayi magana akan sanadin hadisin kinin rijal inda suka rawaito hadisin da kuma shedodi da hadisin ya samu da kuma ta'dil da kuma jarh me ta'dil nuna cewa lalle wannan wanda ya rawaito hadisin mutumin kirki ne da jarhi shi kuma nuna cewa wannan hadisin akwai matsala a cikin wa'inda suka rawaito shi wata sahihan mutada'ifan da ingantawa da ta'ifantawa حسب ما تقتضيه علوم الحديث الشريف وقواعده باكن ديدي والغدان يند قائدودي نحديثي سكا تبتا وكثيرا ما يوجد في بعض الطرق من الألفاظ والزيارات ما لا يوجد في الطرق الأخرى يتي وترانا كوسو ديوا أنا إيسام وسو ألفاظ إند سكزو كوس قاري دي سكزو أول حديث بس زوبكم أول حديث يتي فأضيفها إلى الحديث الوارد في القسم الأعلى iza amkana insijamuha ma asalihi sai yi kokari yace in gama ta da hadisin da yazo qarin da yazo sai in gama shi da hadisin wancan fil qism al ala yace iza amkana insijamuha idan ya yi in gama sa tare da hadisin wanda yazo na asali yace wa ashartu ila dalika bi ajaliha bayna lij'alha bayna qausaini mustatilaini hakaza yace kuma haka nan zan ga kasu ringa sanya su cikin antil parenthesis kamar yanda yi ishara zuwa gare shi anan anan ga akwai ta bakara da nake so in yi magana akan ta kan muje zaka samu hadisi wannan hadisin yazo da magana kaza ta tsaya shi kuma wancan hadisin yazo da ƙari a ciki ya haka yake huruwa yaya za a yi wani ya rawaito hadisi amma hadisin ya tsaya anan shi kuma wancan da ya rawaito hadisin shi kuma an ƙara wani abu a ciki ya ake samun haka yanda ake samun haka wanda ya rawaito hadisin misali a cikin wanda suke rawaito hadisin lokacin da ya je wajen malamin shi amsa hadisin da malamin da ya faɗa hadisin ya fara faɗi misali hadisi ne inda malamu bin niyat ya ce haddath an umar bin khattab سميت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى كوان aikina da niyya kuma kowa ya danganta da irin niyyar da yake wanda yake zamne yana jin wannan magana sai wata bukata ta tada shi sai bar wurin dai bar wurin bai dawo ba sai ya ci gaba sai ya je ga ma wani yace ya samu hadisi daga malami wani yace annabi yace innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa shi bakin abin da yake kenan shi kuma wanda yake zamna a kare majalisin sai ya ji malami ya ci gaba da magana yana cewa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lid dunya yusibuha aw imra'atun yajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi shi wannan sai kawo hadisi cikakke yanda yazo ya kawo shi da sauran wannan maganganu shi kuma wancan bakin abin da ya ji ya tashi ya tai shi kenan abin da ya ji kenan ko kuma tana yiwa a wani littafi ya rubuta littafin sai ya kone sai ya kasance inda ya kona sauran inda ya bar mai a hadisin wanda magana ce innamal a'malu binniyat innamal likulli imrin ma nawa bakin nan shi kuma wani ya rawaito hadisin a cikin da yake sai ka samu to wani hadisin kaje an ce wanda aka samu karin wannan a ciki to shi wannan bai inganta ba amma wancan kuma ya inganta me yasa saboda tana yawa an samu matsala a cikin sanadin amma shi wancan kuma ba a samu wannan matsala to shi yasa ilimin hadisin gaskiya yana da wasu abubuwa da yawa wanda su malaman idan suka bi diddigi su suke ware ma kaza kaza ne wannan hadisin an samu kari a cikin shi bai tabbata ba wannan hadisin ba babu kari a cikin shi ya tabbata ko kuma kaji wannan hadisin an ce ma wannan hadisin yanda yazo da karin wannan shine tabbata amma wancan kuma bai tabbata ba saboda an samu wata matsala a cikin waɗanda suka rawaito hadisin wancan a cikin mutanen da suka rawaito hadisin an samu wata matsala ta iya sawa a amsa hadisi to duka haka tana iya faruwa a cikin harka abin da shayar rawaito da hadisi wannan kenan a takaice malam kenan ya gaya ma yaya abin yake tafiya ya zai rubuta littafin ya zaka fahimce shi ya tsarin littafin yake ciki shine malam yayi bayani ga wani a ciki har zuwa karshe ina gani sai addu'o'i da ringa yi da bayanin cewa wannan dai shine dai littafin mai suna sifatu salatu nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbiri ila at-taslimi ka annaka taraha to da karshe a cikin minti biyu akwai wanda suke riko da mazahib mai mazahib mazhaba kaza mazhaba kaza to malam bai bar su ba sai ya ringa ka bayani yace to ka duba su ma malaman mazhabai suka ce idan hadisi ya tabbata to a sha hawa maganar salayya a buga tarka tanga to kai ina dalilin suka zo ka kankame ka ce kai dan hanafiya ne kawai koda a ce ya saba ma hadisi kai kawai hanafiya wannan da suka yi aiki to imam abu hanifa ga abin da yake cewa chai iza sahal hadisu fa huwa mazhabi daga hadisi ya inganta ce ni ma mazhabin nan ne ni ma anan nake in aka ce mu hadisi ya tabbata to mazhabin dama nawa anan yake yake cewa wala yahillu li ahadin an ya'khuza bi qaulina ma lam ya'lam min ayna akhaznahu bai dace ba ga mutun ya dauki maganar mu alhali bai ma san ba daga ina muka je muka dauko ta me yasa muka ce kaza bai dace ba mutun ya dauka yaje ringa hadi ko ringa aiki da ita kaji abin da shi imam abu hanifa wannan kadan kiran daga cikin maganar imam malik shi kuma yake cewa yake cewa innama ana bashar yace ni mutum ne yace ukhti wa usib ina iya yin kuskure ina iya yin daidai yace fanzuru fi ra'ayi ku ringa duba duk abin da na faɗi fa kullu ma wafaqa alkitabu was sunna fakhuzuhu duk abin da yake daidai da littafin Allah da kuma sunna ta annabi to ku dauke shi wa kullu ma lam yuwafiq alkitabu was sunna yace fatrukuhu dukkan kuma abin da na koji na faɗi in dai bai daidai da littafin Allah ba da sunna to wannan abin yace ku yi wurgi da shi ko kuma kuskura ku dauke shi ya ci gaba da cewa laysa ahadun ba'da nabi sallallahu alaihi wasallam illa wa yu'khadhu min qawlihi wa yutraku illa nabi sallallahu alaihi wasallam yace babu wani bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam face wannan mutumin ana iya daukan magana shi kuma a barta in an ga dama a dauka in an ga dama a barta mutum ɗaya ne wanda ba a ma wannan shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace amma mu idan mun faɗi yace tana yiwa daidai muka tana kuskure muka idan ta daidai da kitabu sunna a dauka idan kuma ta khalafa ma kitabu sunna dan haka a barta imamu shafi shi kuma yake cewa ma min ahadin illa wa tadhhabu alayhi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ta'zubu anhu fa mahma qultu min qawlin aw asaltu min aslin fihi ar-rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khilafu ma qultu fal qawlu ma qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam huwa qawli yace duk lokacin da ne magana indai kasance maganar wannan daga bayan bincike ta tabbata cewa ta saba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ai wurgi da magana ta kan ma ai a komo kanta a ran kallanta yake cewa idza wajadtum fi kitabi خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت إذن كن سامو أتكل للتاهينا يا أبن دي ساء ما سنة من زالة صلى الله عليه وسلم كوكو انكو كتاش مغانا كم ما قلقو مغانا وننتاكو أجيتكو ومن تيتا كوكو تي النبي يأتي كذا كوكو تي وجا مغانا النبي إتاكي كي تي أكي مغانا لإتا شما قال تبتل دونا مغانا كي تيوا إذا صح الحديث فهو مذهبي حكا لن إمام أحمد بن حنبل شي كمي كي تيوا فهو اكثر الائمه جمعا للسنه شي yayi kowa ma samun hadisi da yawa shi imam ahmad bin hanbal tunda shi dalibin shafi'i ne shafi'i dalibin abu dalibin malik ne shi ko malik dalibin abu hanifa haka abin yake tayya yake cewa wala tuqallidu kada ku yi takalidi da ni me takalidi da ni ku kankame ni ku rike ku ce kawai sai abin da na hudi shi kare za a yi da shi wala tuqallid malikan kada ku rike malik imam malik ku ce kawai in malik yace abu ko da sa amma hadisin annabi kawai ne malik za dauka a dole ne a girmama wannan malama amma wallahi annabi ne gaba ko ai ba ma gama su yake to wala shafi'i kada ku rike shafi'i yace wala auza'i ko imamul auza'i shi babban malami ne duk abin da suka wadi ba kawai kai ka rike maka ce a mu ɗan malikiya ne a mu ɗan shafi'iya ne a wannan magana ma ba ta in ba in kace kuma haka zakai to kana fita daga musulunci ba yace wala sauri yace khuz min haisu akhasu in za ku yi magana ku rinka dauka daga inda suka dauko wannan kenan a takaice manganun malamai manya-manyan malamai na ahlus sunna wal jama'a imam malik imam abu hanifa imam shafi'i imam ahmad bin hanbal sun tabbatar da cewa duk abin da zasu kwaki daga manzala sallallahu alaihi wasallam zasu wadi a fikihun su a fahimtar su duk abin da zasu wadi in ya daidai da sunna annabi shikenan idan kuma ya saba ma sunna annabi to ayi wurgi da maganar su ayi dauki maganar ta manzo sallallahu alaihi wasallam saboda maganar su akan magana ta manzala sallallahu alaihi wasallam kamar magana ce ta jariri da baban shi kaga babu zancen ma a gama bisa magamuwa to wannan shine kenan akan manhajin da malam zai tafi wannan littafi insha Allah ta'ala malam ya ma kan sharadi cewa kawai za a koya sallah irin ta annabi ba tare da juyawa kallon wata mazhaba mai tace ba kuma sa mai tace a'a kawai ya annabi sallami sallah irin haka nan kakka damu da cewa kaza farilla ne kaza sunna ne a'a kau ka tsaka koyi ya annabi sallah kai irin ta ka huta kakka damu da kanka cewa ai kaza farilla ne shine wajibi shi kuma sunna ba sai nayi ba ko kuma ba a'a kau ka tsaka kai irin sallah annabi shine zaka samu garantin cewa Allah zai sanya ka gidan aljanna dalilin wannan ibada ka kai abinda muka kodare dai Allah ba kulada wannan muka kuskure Allah mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah